الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ɗan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da ya gode jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Juma'a a wannan majlisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata ash-shaykh al-imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala ayau muna bakwai ga watan al-muharram hijratu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 5 ga watan 8 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 17 wanda ake kiranta da suna al-kahfariya darasi na yau insha Allah ta'ala zamu tashi farkon makama ta 18 قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الثامنة عشرة السنجارية ما لم الله يجيك أنسنا فدا وأن مقامة تشاتقس ودا أكي كرن تدسونا السنجارية إذا وأن مقامة تاتي دنغنيني إزوا ونبرني daga cikin biranen Iraki ta waɗanda ba Larabawa ba domin Iraki biyu ce akwai Iraqul Arab akwai kuma Iraqul Ajam to wannan birni na Sinjar yana daga cikin biranen Iraqul Ajam haka al-Harith ibn Hammam al-Harith dan Hammam ya hakaito annahu qala shike fada kafaltu zata marratin min ash-shami anhu madinata as-salami fi rakbi min bani numayr wa rufqatin uli khairin wa mayr shine yake fada yake cewa kafaltu na dawo zata marratin wani lokaci mina sham wato daga birnin sham anhu madinata salam ina mai nufatar wato birnin bagdad madinatu salam suna ne daga cikin sunayen bagdad an ambace ta da wannan suna domin wata babbar kurama wadda take birnin ita ce bijila suna kiranta Nahar Salam ko kuma ka kiraye ta da suna Wadi Salam dan haka a dunkule ita Bagdad ake ce mata Madinatu Salam kamar yadda dai bayani ya gabata lokacin da muka zo kan al-maqamatul bagdadiyya lafazin kafaltu min al-quful shine dawowa wato daga bulaguro don haka ayari na matafiya waɗanda suke kan hanyar komawa gida ake kiran su da kafila, kamar yadda zamu gani a cikin darasin mu na yau. An gane ko? Kenan ba kowane ayari bane na matafiya ake ce musu kafila, sai waɗanda suke kan hanyar komawa gida. Shine yace kafaltu na dawo zata marrati wani latti mina sham, wato daga birnin sham, anhu madinatas salam, ina mai nifatar wato birnin Baghdad, fi rakbin, wato a cikin wani ayari. Idan aka ce rakab sune shine ayari, mahaya raqumma daga goma abin da yayi gaba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul anfal, idan tum bil udwati dunya wa hum bil udwati alquswa war rakbu asfala minkum, fi rakbin a cikin wani ayari min bani numayr, wato na kabila ta banu numayr. Banu numayr ɗaya ce daga cikin kabilu uku wanda ake musu take jamaratul arab. An gane ko? Kabilu ne uku. Me yasa ake kirin kowace kabila daga cikin kabilun jamratul arab? Min at-tajmir ne, at-tajmir bi ma'ana at-tajmi, wanda su sun ishi kansu ba sa kulla kawance da wata kabila cewa in wata fama ta samu cewa a zo a kama musu, a su kadai sun ishi kansu. Wadancan biyun dukkansu sun roshe, daga baya sun kulla kawance da sauran kabilu, amma ita kabila ta banu numayr har aka kai lokacin da jahiliya ta nadi ta bar marta, su ba su kulla kawance da kowa. Shine Jarir yake ma wani makiyayinsu, wato take yake zuga shi yake cewa fa gubba tarfa innaka min numayr fala ka'aban balagta wala kilaba. To shine anan yace dan su a cikin su a wannan lokaci, in aka ce kai dan kabila ne ta banu numayr, to kana da wani abun alfahari na takama da jiji da kai. To shine anan yace fi rakbin a cikin wata wani ayari min bani numayr, wato na kabila banu numayr. Wannan ya tuna mana wani marwayci daga cikin marwaytan hadisi, Abdullahi ibn Numayr Alhamdani Al-Kufi, sai shi wa rufqatin uli khairin wa mayri, wato da wasu abokan tafiya uli khairi ma'abuta dukiya. Yana daga cikin sunayen dukiya shine khair, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin bil ma'ruf in taraka khairan aymalan, kuma ga yacen wa innahu li hubbil khairi la shadid. To shine anan yace wa rufqatin, wato da abokan tafiya uli khairin, waɗanda suke ma'abuta dukiya ko kace ma'abuta wadata, wa mayri wato da abinci. Mayr wato shine abinci, ga ya can wa namiru ahlana wa nahfazu akana wa nazdadu kayla ba'ir, sai yace wa ma'ana Abu Zaid al-Saruji uqulatu al-ajlan wa salwatu al-saqlan, tare da mu yace akwai Abu Zaid na birnin Saruja wanda matsayinsa uqulatu al-ajlan, da baibayi ne na duk wani mutum wanda yake mai gaggawa. Wasal watu saklan kuma shine mai mantar da mace mai wabi damuwar da take ciki. Wa ma'ana Abu Zaid al-Saruji, tare da mu akwai Abu Zaid na birnin Saruja uqulatu al-ajlan, da baibayin mai gaggawa. Wasal watu saklan kuma shine mai mantar da mace mai wabi damuwar da take ciki. ma'ana idan mai gaggawa ya ganshi to gaggawa fa ta gushi dole sai ya tsaya haka mace mai wabi in ta ganshi duk bakin cikin da take ciki da damuwar da take ciki sai ta manta an gane ko lafazin salwa min sala yaslu ne salwatan dan haka ake cewa tasliya ma'ana ayi kokarin mantar da kai abinda kake ciki na damuwa shine yace wa salwatu saklan mai mantar da mace mai wabi bakin cikin da take tare da shi wa ujubatu zaman kuma shine abun matukar mamaki na zamani wal musharu ilaihi bil banan kuma shine wanda ake nuna shi da kan yatsotsi in ya wuce fil bayani an gane ko wal musharu ilaihi bil banan fil bayan shine wanda ake nuna shi da kan yatsotsi fil bayani a wajen iya zance idan aka ce banan sune kan yatsotsi fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kull banan fasadafa nuzuluna sinjara ana awlama biha ahadu tujjar shine yace nuzuluna sinjar saukar mu a birnin sinjar fasadafa wato sai saukar ta mu tai dace ana awlama biha ahadu tujjar ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa wato ya shirya wata walima ta musamman an gane ko ran da muka sauka birnin Sinjar sai aka yi dace wani babban dan kasuwa wato ya shirya wata walima shine yace fasadafa nuzuluna Sinjar an awlama biha ahadu tujjar saukar mu birnin Sinjar ta yi dace da wani ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa wato ya shirya wata walima fada'a ila ma'adubatihi lijafala min ahli al-hadarati wal fala wato fada'a sai gayya ila ma'adubatihi zuwa abincin walimar sa al-jafala kira wanda yake hadadde an gane ko da waɗanda suke manyan mutane da waɗanda suke talakawa kira ne hadadde bai ware ba cewa wani da wani a gabaɗaya ne kawai kira ne hadadde idan aka ce aljafala wato shine kenan kira wanda yake hadadde ga ya can cikin daliya da yake cewa ausuddatun yudu'a ilaiha alajfala kullul waramin muz'inina wa murradi yace ausuddatun yudu'a ilaiha alajfala mutuwa kace wata kafaci wanda ake kiran bayi zuwa gare ta kira wanda yake hadadde min muz'inina wa murradi to shine anan yace fada'a ila ma'adubatihi idan aka ce ma'aduba shine abincin walima wanda yake gashi can cikin hadisin da wasu mala'iku suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bacci wanda suka biga suka ce wannan abokin naku yana da wani misali wanda suka ce a bacci yake wasu suka ce a ba bacci yake ai in har idaniyarsa ta yi bacci zuciyarsa a falke take shine dai aka buga misalin cewa tamkar shi matsayinsa kamar misali mutum ne yayi kankare gida ya gama komai ya sanya abincin walima sannan ya tura dan aiki cewa ya je ya gayyato masa jama'a duk wanda ya karba ma wannan dan gayya zai shigo wannan gida kuma zai ci abincin da aka shirya a takaice dai a cikin wannan hadisi ke akwai kalima ta ma'aduba idan aka ce ma'aduba shine abincin walima shine yace fada'a ila ma'adubatihi wato sai yayi gayya zuwa abincin walimar sa aljafala kira wanda yake hadadde min ahli al-hadarati wal fala wato ne ɗan birni da ɗan ƙauye an gane ku hatta sarat da'awatuhu ila al-qafila wato har sai da gayyar shi tana su wato izuwa wato ayiri na waɗanda suke matafiya waɗanda suke kan hanyar komawa gida hatta sarat da awatu gayyarsa wato har sai da ta tafi ilal kafila wato izuwa yan bulaguro wa jama'a fiha bainal faridati wan nafila a wannan walima tashi wato ya hada tsakanin farilla da nafila me ake nihi farilla da nafila manyan mutane masu daraja masu alfarma su ne a nan wato ya siffanta su da farilla waɗanda suke kuma ya ayyuhan nas mabukata su ne nafila ko kuma alfarida a nan waɗanda dole ne a gayyace su waɗanda suke na kusa dangi na kusa da waɗanda suke makwabta kasan a walima akwai waɗanda tilas ne ka gayyace su shi ne dai a takaice kinayar da yi wa jama'a fiha bainal farida wan nafila ya hada tsakanin farilla da nafila a wannan walima falamma ajabna munadiyahu wa halalna nadiyahu lokacin da muka karba ma wato dan gayyarsa wa halalna nadiyahu muka sauka wato mazaunin sa ahabara min at'imati al-yadi wal-yadaini wato sai ya halarto daga cikin abincin da yazo daga cikin abincin da ake ci da hannu daya wal-yadaini da wanda ake ci da hannu biyu ma hala fil fami wa haliya bil aini abincin da wato yayi dadi a baki an gane ko ma hala fil fami abincin da wato yayi dandano filfame a baki wa haliya bil aini kuma yayi kyawu a gani ido lafazin hala min al halwani ma'ana hala kenan yayi dadi domin shi abinci ba a cewa yayi zaki ma hala abin da yayi dadi filfame wato a baki wa haliya kuma yayi kyawu bil aini wato a gani ido wannan lafazin cewa ahadara min at'imati al-yadi wal-yadayn asali an samu shi ne lokacin da sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hassan ibn Thabit Allah ya kara masa yadda bayan ya makauci an gayyace shi gun wata walima dan shi ya ja shi suka tafi lokacin da aka kawo abinci sai yake tambayar dan nasa yake cewa shin abincin da ake ci ne da hannu daya ko da hannu biyu sai ce masa wanda ake ci ne da hannu daya ma'ana shine wato sarid an gane ko irin su gurasa da sauransu lokacin da aka dauke wannan akushi aka zo da wani sai ce wani abincin ne sai ce wanda ake ci ne da hannu biyu ma'ana gashashshen nama da naman kaji ka san shi hannu daya baya da hannu daya baya ciwa dole sai an kama da hannu biyu ana fusga to shine a takaice anan da yace ahbara wato shine walimar sai ya halarto da min at'imati al-yadi wato daga cikin abincin da ake ci da hannu daya kenan gurasa sai yace walidaini da wanda ake ci da hannu biyu gashashshen nama da naman kaji ma hala abin da yayi dadi filfami a baki wa haliya bil ayni kuma yayi kyawu ga ganin ido thumma qaddama jaman ka annama jummi da min al hawa'i aw jummi amin al haba'i aw siga min nur al faba'i aw ushira min ad durrati al bayda thumma qaddama jaman wato sannan sai ya gabato da wani tangaran an san tangaran ku shine kamar misali asset kenan wato kwano wanda yake wato na kwalba shine ake cewa tangaran a Hausa shine dai kamar kaskon qarau ana kiran shi kaskon qarau ko ka kiraye shi tangaran irin dai kamar irin wannan asset da ake wannan kishi na kwalba wanda ana ganin abin da yake cikin sa shine yace thumma qaddama jaman sannan sai ya gabato da wani tangaran ka annama jumida min al hawa'i wannan tangaran kin ka ce wato an sandarar da shi ma'ana an kira shi ne minal hawa'i wato daga shi ne sararin sama saboda wai tacewa da kyawu idan aka ce al hawa shi ne ma bainas sama'i wal ard sarari kenan au juni aminal hawa'i ko kuma an tattara an kira shi minal hawa'i wato daga kura wadda take ta taga idan ka bude window ko mu ce ka bude taga ta inda hasken rana yake shigowa zaka ga wata kura tana tashi tana kyalli wanda ita ce ake kira da haba wanda kai ka danka kama ta da hannunka to ka ce daga irin wannan kura ta taga mai kyalli wato aka kira shi wannan tangaranken ausi ga min nuril faba'i ko kuma ka ce an kira shi ne min nuril faba'i wato daga haske wanda yake na sarari ma'ana hasken rana ka ce da shi ne aka kira wannan tangaranken au kushi au kushira min ad-durratil bayda ko kuma ka ce an talo shi ne daga farin gwal an gane ko ka ce an talo shi ne wato daga farin gwal wato aka kira shi wa qad udi ala fa'ifan na'imi wannan tangaran kin wato an bara masa linki linki wato na kayan jin dadi duk wani nau'i na abinci wanda yake tsadadde wato an hada shi a cikin wannan tangaran kin wa dhummika bitibil amin kuma an cudanya shi da turare wanda yake hadadde wanda ya kai mutuka a wajen kanshi wasika ilaihi shirmu min tasni wato an koro masa shirbun wato wani ruwan sha min tasni wato na ruwa wanda yake tacecce wanda tasni wato ruwa ne daga cikin ido ne na ruwa wanda Allah ya tanada ma mu'minai a gidan aljanna kamar yadda ya faɗa wa mizajuhu min tasni dan haka kenan anan me yake nihi ruwa wanda yake tacecce ruwa wanda yake mai tsada duka an zo da shi gun wannan walima shine yace wasika ilaihi an koro masa shirbun wato wani ruwa na sha min tasni wanda yake ruwa wanda yake tsadadde wa safara ammar awasine wato wannan tangaran kin ya bayyana ammar a ga wata magana wasimin kikkiawa wa arajin da kanshi nasimin wanda yake tacecce irin kanshin iskar gabas an gane ko ita ce ake kira nasim kamar yadda yake fada kada abika min ummil huwa yirsi qablaha wajaratiha ummir rababi bima asali idha qamata tabawwa almisku minhuma nasima saba ja'at bi rayyil qaramkudi shine yace wa safara wato wannan tangaran kin wato ya bayyana an mar'a ga wata magana wasimin kikkiawa wa arajin da kanshi nasimin wanda yake tacecce falamma qaramat bi mahadarihi shahawat wa qarimat ila makbarihi lahawat yace lokacin da ash-shahawat shahawar jama'a game da cin wannan abinci ibaramat wato ta ruru a cikin cikin su bi mahadarihi a sababin halartuwar shi wannan tangaran kin allahawat wato hanka wa qarimat ta ringa kwadai tana hada miyau ila makbarihi izuwa wato jarraba shi lafazin allahawat jam'i ne na luha idan aka ce alluha ita ce hanka an gane ku can saman kenan halshi can kusa da makogoro inda wani nama yake sama yana wannan wanda idan mutun yayin kwadan abinci zaka ji nan kinshi yana motsa shine ake kira allahawat ana kiran shi hanka a Hausa kenan. shine yace wa qarimat ila maqbarihi lahawat, wato hankar jama'a ta ringa kwadai wato ila maqbarihi zuwa jarraba wannan abinci, kowa sai hada miyau yake. Wa sharafa an tushanna ala sirbihi lagharat, wato ya kusanta an tushanna wato a kasa algharat masu kai hari ala sirbihi akan garkensa. An gane ko akan garken wannan abinci kenan ana shirin a karkasa kowace jama'a ta yi gungu ta sa akushinta gaba. Shine yace wa sharafa an tushanna ala sirbihi lagharat, ya kusanta a karkasa masu kai farmaki ala sirbihi akan garkensa shi abincin. Wa yunada inda nahabihi ya lasarat, wato a ringa kiran juna ya daukan fansa ta samu inda nahabihi wurin kwacensa. Lafazin ya lasarat kalima ce wadda suke yinta a fagen daga lokacin da aka rabauta da abokan gaba, musamman waɗanda ake neman daukan fansa a gunsu. To shine suke faɗa ya lasarat ma'ana ku zo daukan fansa ta samu. Shine yace wayunada, wato ya kusanta a ringa kira inda nahabihi. An gane ko nahayihi wannan kuskure ne, wata nuska zaka samu nahayihi, nahabihi ne, wato wurin kwacensa. Ya lasarat cewa ya daukan fansa ta samu. Duka dai wannan kinaya ce cewa kawai abin da ya rage wato shine cin wannan abinci. Me za a yi? Nashaza Abu Zaidin kalmajinuni wata ba'ada anhu taba'u da babbi minan nuni, wato Abu Zaid sai tsalle ya zabura ya fita da gudu kalmajinuni yadda ka san mahaukaci. Wata ba'ada anhu ya nisanci wannan tangaramkin, taba'u da babbi minan nuni irin nisantar damo game da kifi. Kasan damo da kifi ba sa haduwa, shi damo baya rayuwa sai a cikin sahara, shi ko kifi baya rayuwa sai a teku, to ya za a yi su hadu? Shine yace wata ba'ada anhu ya nisanci wannan tangaram, taba'u da babbi minan nuni, wato irin nisantar damo game da kifi. Ga can wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin farawadnahu ala an yahuda wa an la yakuna ka qudarin fi samuda, muka nemi cewa don Allah ya dawo kar ya zame mana kamar kuddar wato a cikin samudawa, wanda suna buga wato misali da kuddar a wajen shu'umci, suke cewa ash'amu min kuddar, wanda ana zaman lafiya ya kashe taguwar Allah Ubangiji ta'ala ya halakar da garin gaba daya. Idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha fakadzabuhu fa'aqruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha. Shine yace farawadnahu, muka nemi cewa ala an yahuda ya dawo. Ga yace wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi sanurawidu anhu abahu. Shine yace farawadnahu, muka nemi cewa ala an yahuda ya dawo, wa alla yakuna ka qudari kar ya zame mana kamar qudaru fi samuda a cikin samudawa a wajen kenan shu'umci da siyata. Faqala sai ya faɗa sai ya ce wallazi yunshiru al-amwata min ar-rijali la udtu duna raf'il jali, yace rantsuwa nake da ubangijin da ke tayar da matacci daga cikin kaburra a yinin alkiyama. yace la ud yace wallahi bazan dawo ba duna rafi'il jami ba tare da an dauke wannan tangaran kin ba matukar wannan tangaran yana nan to bazan dawo ba lafazin ar-rijam wato jami'i ne na rasham an gane ko idan aka ce ar-rijam kenan duwar anan me yake nihi da ar-rijam kabura an gane ko dan haka ai wasu malamai suke fassara cewa la illam tantahi la arjumannak ai bil hijara domin rijam sune duwatsu an gane ko ko kuma jifa anan ma'ana da bakakin maganganu shine ake cewa ai ar-rajum jefe mazinaci domin asali min ar-rijam ne ar-rijam bi ma'ana al-hijara shine yace wallazi yunshirul amwata min ar-rijami rantsuwa nake da ubangijin dake tayar da matacci daga cikin kabura a yinin alkiyama la udtu yace bazan dawo ba duna rafi'il jami ba tare da an dauke wannan tangaram al-haris yake fada falam najid buddan min ta'allufihi wa ibrari halifihi yace ba mu samu wata makawa wato game da lallashin sa da cika masa rantsuwar sa ba yadda zamu ala dole kawai muka cika masa rantsuwar sa muka dauke wannan wato tangarankin fa ashalnahu shine yace muka dauke tangarankin wal uqulu ma'ahu sha'ilatu hankullan jama'a wato ta daukaka tare da shi kowa kallo yake wadumu'u alaihi sa'ilatu hawayen jama'a wato sai kurara take alaihi abusa dauke wannan tangaramkin saboda damuwa da bacin rai bayan an dauke kuma sai ya dawo shine yace falamma fa'a ila majtamihi lokacin da ya dawo zuwa magurfanarsa ma'ana inda yake zaune wa khalasa mimma afamihi ya kubuta game da daukan zinubi ma'ana na kariyar rantsuwa sa'alna hulima qama sai muka tambaye shi dan me ya tashi wali ayi ma'ana nistarfa aljama saboda wace ma'ana ce ya nemi saboda wani abu ne ya nemi cewa a dauke wannan tangaranki menene sababi faqala sai ya fada yana mai ba su amsa yace inna zujaja nan mamun yace shi fa kaskon karau annamimi ne an gane ko inna zujaja lalle shi kaskon karau yace nan mamun yace annamimi ne duk abin da aka sa a cikin shi baya koyewa sai ya bayyana yace wa inni alaitu munzu a awami Allah ya dummani wa namuman maqamun yace ni kam nayi rantsuwa da ubangiji na tun yau da shekaru da dama da suka gabata Allah ya dummani wa namuman maqamun wani matsayi ba zai taba hada ni da annabi ne an gane ko yau da shekaru yace tuntuni nayi rantsuwa da ubangiji na a ce ga wani gu ya hada ni da annabi mai abu da yace a faqulna lahu sai muka ce da shi wa ma sababu yaminika sirra menene sababin wannan rantsuwa taka mai nacewa lafazin as-sirra min al-israr ne asarra yusirru israra ga yacin walam yusirru ala ma fa'alu wannan wa hum ya'lamu da kuma wa asarru wastakabaru istikbara shine yace suka ce wa ma sababu yaminika sirra menene sababin rantsuwarka mai nacewa wa aliyatika alharra da rantsuwarka wadda take mai kona zuciya faqala sai ya fada sai yace innahu kana lijaru kusanda cewa ina da wani makwabci nawa lisanuhu yataqarrab wa qalbuhu aqrab halshansa yana kusanta ta da nuna so da kauna, wa qalbuhu amma zuciyarsa aqrabun, wato kunama ce banda halili na ba abinda take. Wa lafazuhu shahadun yanqau, wa khab'uhu sammun mutau. Yace wa lafazuhu, lafazin bakinsa, shahadun zuma ce farar saka, yanka wadda take kashe kishirwa. Amma wa khab'uhu uyayyen lamarinsa, sammun yace dafi ne, munqa'un wanda yake narka jiki. An gane ko? Ma'ana ga zakin ba zakin harshe shi, an gane ko? Shine yace wa lafzuhu, lafazin bakinsa, shahadun yanqa'u, ma'ana zuma ce, farar zuma ce wadda take mai kashe kishirwa. Wa khab'uhu amma buyayyen lamarinsa, sammun yace dafi ne, munqa'un wanda yake mai narkar da jiki. Shine suke cewa summun naqi'un, an gane ko? Kace sammun naqi'un, ma'ana wanda yake mai narkar da jiki. Familtu li mujawaratihi, wannan makauci nawa sai na karkata, li mujawaratihi, saboda makautakar da nake da shi sai na karkata, ila muhawarati, na karkato ila muhawaratihi, zuwa canza miyau da shi, ma'ana na maida shi abokin hira muna tattaunawa. Waqtarartu bi mukasharatihi fi muasharatihi, na rudu bi mukasharatihi game da yagi haƙura da yake mun, fi muasharatihi, a wajen mu'amala da shi, ma'ana yana yagi haƙura, yana mumulmushi, yana mun dariya, ina ganin tamkar masoyi ne. Shine yace waqtarartu, na rudu bi mukasharatihi, da yagi haƙura da yake mun, yana mumulmushi, fi muasharatihi, game da yin mu'amala da shi. Wastahawatni qudratu dimnatihi li munadamatihi, qudratu dimnatihi, yace tsanwan jinjinsa. Wastahawatni, wato sai ya karkatar da ni, ya karkato ni, li munadamatihi, wato domin abota da shi. Lafazin munadama daga shi ne aka ciro nadim, in aka ce nadim shine abokin shan giya kenan, abokin shan abin sha, shine ake kira nadim. Dan haka sai suka dauki kalimar gaba ɗaya ma suke amfani da ita akan abota. Amma asali in aka ce nadim, aboki na mashayi, wanda suke haduwa a mashaya, a sha kayan maye. Shine yace qudratu dimnatihi, ma'ana tsanwan jibjinsa. Wannan ga ya can a cikin wani hadisi wanda bai inganta ba, wanda ake danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa iyyakum wa qadira'ad diman. Qalu wa ma qadira'ud diman ya rasulullah? Qala al mar'atu lahasna fil mambatisu. Shine yace qudratu dimnatihi, tsanwan jibjinsa. Wastahawatni, si ya karkato ni, limunadamatihi, domin abuta da shi. Ga ya can kallar zistahawatuhu shayatin fil ardi khairan, sai yace wa agaratni qudatu simatihi bi munasamatihi, wato qudatu simatihi, yaudara ta alamarsa, cewa kamar mutumin kwarai. Wa agaratni, wato sita shunani, bi munasamatihi, wato game da shine tattaunawa da shi. Lafazin wa agaratni min al-igra ne, al-igra shine shuna abu. Ga ya ce la illam yantahi al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim. Shine yace famazajtu, shine yace kenan qudatu simatihi, yaudara ta alamarsa, in ka ganshi ka ce mutumin kwarai ne. Wa agratni, wato sai ta shuna ni, bi munasamatihi, game da wato tattaunawa da shi. Fama zajtuhu, yace sai na cuɗanya da shi na maida shi aboki wa indi annahu jarun mukasir aguna cewa makwabci ne mukasir wanda yake na kuti da kut fa bana annahu uqabun kasir sai ya bayyana ashe gaggafa ce me linke fukafukai domin ta yi farauta ka san me yake idan zai duro ma farauta linke fukafukan sa yake yayo kasa kamar misali ya sirmiyo ne zai fadi ashe shi chauka ne zai shine yace fa bana sai ya bayyana annahu uqabun kasir wato ashe gaggafa ce me linke fukafukai domin ta yi farauta wa anastuhu naga cewa shi ala annahu hibbu muanis naga cewa masoyi ne muanis wato mai dibi kewa fa zahara sai ya bayyana annahu hubabun muanisun ashe macijiya ce muanisun wato wadda take mai yaudara saboda laushin jikinta da kyawanta ashe maciji ne kyawansa ashe kyawan dan maciji ne shine yace fa zahara sai ya bayyana annahu hubabun ashe macijiya ce muadisun wadda take mai yaudara game da kyawan zananta da laushin jikinta wa malahatuhu wato na maida shi aboki na cin abinci wala a'lamu annahu inda naqadihi mimman yufrahu bi faqadihi ban yi sanin cewa ashe agun wato jarraba shi jinjina shi mimman yufrahu bi faqadihi yana daga cikin mutanen da ake farin ciki bi faqadihi game da mutuwarsa shine yace wala a'lamu ban yi sani annahu cewa shi inda naqadihi agun a lokacin jinjina shi mimman yufrahu bi faqadihi yana daga cikin mutumin da ake farin ciki game da rashin shi ma'ana wanda zai mutu a huta wa aqartuhu wato nan wa aqartuhu nayi sha da shi walam adari ban yi sani annahu ba'da farrihi cewa ashe shi bayan bincika lamarin sa mimman yurabu yana daga cikin wanda ake murna limafarrihi ga gujewarsa lafazin aqartuhu min al-uqar ne an gane ko al-uqar suna ne daga cikin sunayen giya kar mu manta ya gabata tun a cikin maqama ad-dimashqiya shine yake cewa da yake cewa wa yake cewa lazimtu sifara wajibtu al-kifara wanda yake cewa wa bi'tul aqara lihaswil uqari lihaswil uqar ma'ana domin konkwadar wato giya shine yace wa aqartuhu nayi sha da shi ma'ana sha na giya walam adar yace ban yi sani ba annahu cewa shi ba'da farrihi bayan bincikan lamarin sa mimman yurabu yana daga cikin wanda ake murna limafarrihi ga gujewarsa wa an gane ko shine sai yace wa kanati indi jariyatu wa kanati indi jariyatu la yujadu laha fil jamali mujariya yace ina da wata baiwa tawa la yujadu laha fil jamali mujariya babu wata mai iya gasa da ita fil jamali a wajen kyawu duk wata wanda take takama da kyautu tayi kadan tayi gasa da ita shine yace wa kanat indi jariya ina da wata kuyanga tawa la yujadu laha fil jamali mujariya ba a samun wata mai gasa da ita fil jamali a wajen kyau in safarat in har ta kware marfin huskarta khajilan nayran wato rana da wata ma sai su ji kunya saboda hasken huskarta in safarat in har ta kware huskarta ga ya can wasu bihi idza asfar in ta kware wato marfin huskarta khajilan nayran wato rana da wata ma za su ji kunya wasaliyatul qulubu bin niran, zukatan mazaje za su koni bin niran, wato da wuta, da wuta ci wadanda suke naso da kauna. Wasaliyatul qulubu, wato zukatan mazaje za su koni bin niran, wato da wuta wadda take ta bege. Wa in basamat, ita wannan baiwa ta wa idan tayi mulmushi, yace azrat bil jumani wa bi al murjan bil majjan, yace in har tayi mulmushi azrat bil juman, wato za ta wulakanta shine gold, an gane ko, hatta da diamond, wato kudin shi sai ya zube. Wa in basamat, idan tayi mulmushi azrat, wato za ta wulakantar da bil juman, wato gold shine diamond kenan, wabi al murjan, an gane ka ce murjan ko ka ce mirjan, bil majjan, wato za a sayar da al mirjan, dutsi wanda yake na ado wanda ake kiran shi mirjan, bil majjan, wato kyauta, ba ma sai an karbi wani abu ba. Shi mirjan duwatsu ne waɗanda suke na ado, wanda ake samu su daga ƙarƙashin teku, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa, yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan. Sai ya ce wa irranat, ya ce ita wannan baiwa tawa, wato idan har ta yi kallo ma'ana ta ƙwardibi, hayyajatil balabila, wato za ta motsa, wato shine kuna a cikin zukatan mazaje, ma'ana idan ta kalle ka sai ta hura wutar bege, garushin bege a cikin zuciyarka. Shine yace wa irranat, idan ta kalli mutum, hayyajatil balabila, za ta kona masa, za ta motsa masa albalabila, wato kuna ta bege a cikin zuciyarsa. Wa haqqaqat sihira Babila, kuma za ta tabbatar maka sihiri na Babila, birnin Babil, wanda Allah ya kisanta mana a can, wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa inna, an gane ko, ma'ana wai game da tafiyar da hankali. Sai yace wa inna baqat, idan tayi magana, yace aqalat lubbal aqili, wato sai ta dabaibaye hankalin mai hankali, mai hankali zaka ji yadi mauta. Wa in nataqat, idan har tayi magana, aqalat lubbal aqil, wato sai ta daure hankalin mai hankali, wastanzalatil usma min al ma'aqil, wato binsirri ne zata saukar da shi daga kololuwar dutse. Kasan shi wannan binsuru, in kaga ya sauko kasa, to abun fa ba garami bane, shi kullun a kololuwar dutse zaka same shi. Al usm shine bunsurin reme ko kace bunsurin dutse. Shine yace wastan zalatil usma, za ta saukar da bunsurin reme min al ma'aqil, daga kololuwar dutse. Sai yace wa in qara'at, yace in har tayi karatu, shafatil maf'uda, wato takan warkar da mai ciwon zuciya, mai cutar hawan jini, sai ta warkar da shi. Wa ahyatil mawquda, dan da aka binne da rai sai ta rayar da shi. Wa khiltaha utiyat min mazamir ali daud, wa khiltaha utiyat min mazamir ali daud, ka ce an ba ta murya irin ta annabi daud, an gane ko, wanda annabi daud alaihi salam yana daga cikin baiwar da Allah ya masa, wato shine dadin murya. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga Abu Musa al-Ash'ari, cewa an bashi murya irin ta annabi Dawud a wajen iya karanta al-Qur'ani. Shine yace wa khilta ha, zaka zace ta utiyat min mazamir ali Dawud, an ba ta murya irin ta annabi Dawud. Wa in gannat, idan ta rera waka, zallama abadul laha abdan, wani shahararren mawaki da ake kiran shi Ma'abad sai ya zame mata bawa. Wakila suqan li Ishaq wa Bu'dan, za a fada ga wani shahararren mawaki shine Ishaq, za a ce masa Turda Alawadai, an gane ko shine Ishaq ibn Ibrahim Al-Mawsili, mawaki ne na Ar-Rashid Al-Abbasi. Yace wa yake cewa wakila za a faɗa suhukan li Ishaq wa Budan, Turda Alawadai wato ga Ishaq ibn Yaqub ibn Ibrahim Al-Mawsili. Wa in zamarat, yace in har, wa in zamarat wato idan tari rawaka, an gane ku, shi ma kenan minal mizmar ne, mizmar shine kenan busa, shine yace wa in zamarat idan tari muryar ta abha zunamun, wato wani mawaki da ake kiran shi zunam, an gane ku, wani gwani ne a wajen iya busa sarewa, wato abha zai zamanto zaniman mai da'awar iya busa inda ha abunta. Idan aka ce zanim mai da'awar abu alhali ko a hakika ba shi bane, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa utillin ba'da zalika zanim, shine yace wa in zamarat wato in har tarira muryarta abha zunamun, wato wannan mawaki da ake kiran shi zunam wanda gwanin iya busa sarewa ne, zai zamanto zaniman mai da'awa inda ha abunta. Ba'ada an kana rijilihi za'iman, bayan ya zama wato shine shugaba ga mutanen zamaninsa a wajen wannan sana'a, wabil iqrabi za'iman, kuma bayan ya zamanto malamunci game da faranta zukatan jama'a a wajen iya busa. Wa in raqasat, in har ta yi rawa ta dan taka, amalatil ama'ima anir ru'usi, ta kan karkatar da rawunna na dattawa kabarin kawunansu. Yace wa ansat karqasal hababi fil ku'usi, yace za ta mantar da kai rawa ta kunfa a cikin wato kufuka. Wa ansatka, za ta mantar da kai raqasal hababi wato rawa irin ta kunfa, fil ku'usi wato za ta mantar da kai rawa ta kunfa fil ku'usi a cikin wato gidaunu. Yace wannan bai watawa fa kuntu asdari ma'aha humran na'am, yace fa kuntu asdari ma'aha humran na'am, na kasance ina wulakanta garke na jajayen raƙumma tare da ita, ma'ana ba zan taɓa yarda na amince a bani garki na jajayen raƙumma a madadinta. Ga ya challa an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, lafazin humr jam'i ne na ahmar, an gane ko, jam'i ne na ahmar, an na'am wato shine raƙumma. Sai ce wa uhalli bi tamalliha jidan ni'am, wanda shine a wajen karanta wannan hadisi akan samu kuskure game da karanta lafazin, kuma wanda kuskuren yana canza ma'ana, shi yasa so da yawa malamai suke fadakarwa in suka zo akan wannan hadisi, la an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, domin so da yawa za ka ji an ce min humurin ni'am. Idan ka ce humur jam'i ne na himar, ga ya can ka annahum humurun mustanfira, humur idan ka ma mimun kin damma jam'i ne na himar, jakai kenan. Idan ka ce humurun mimun in kai masa sukuni jam'i ne na ahmar, idan ka ce ni'am jam'i ne na ni'ima, kenan ka ga in ka ce khairul laka min humurin ni'am, wato wai shine yafi maka alkhairi game da jakuna waɗanda suke na ni'imomi. Shi yasa kenan min humurin na'am shine yace fa kuntu, na kasance asdari ina wulakantar da humran na'am, wato garke na jajayen raƙumma ma'aha tare da ita, ma'ana ba zan yadda a bani garke na jajayen raƙumma a madadinta. Lafazin azdari ga ya can, wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira sai yace wa uhalli bi tamalliha jidan ni'am yace ina kawatar da jidan ni'am wato wuyayi na dukkan wasu ni'imomi bi tamalliha game da jin dadi da ita shine yace wa uhalli ina kawatar da jidan ni'am wuyan an'am ni'imomi bi tamalliha da jin dadin da nake da ita jidi shine wuya ga yacen fi jidiha hablum min masad ga yacen kuma wajidin kajidin ri'imi laysa bi fahishin idha hiya nasathu wala bi mu'attali sai yace wa ahjubu mar'aha an ash-shamsi wal qamar yace ina shamakanci mar'aha ganinta an ash-shamsi wal qamar wato game da rana da wata ma'ana rana da wata ma bana so su ganta wanda hasken rana ai hantsi ne ne ga gidan kowa to ni bana so rana da wata ma su ganta shine yace wa ahjubu ina shamakanci ko kace ina kare mar'aha ganinta an ash-shamsi wal qamar gabarin wato rana da wata wa azudu zikraha an shara'i'i samari wato ina kore labarinta gabarin tituna waɗanda suke da hirar dare amma an ɗauko irin wannan zance to sai in yi kokari in kautar da hankulan jama'a gabarin wannan hira a barta a shiga wata hira ta daban lafazin azud min az-zawd ne az-zawd bi ma'ana ad-dard shine yace wa azudu an gane ko ga yacin karmu manta tun a cikin muqaddima ya gabata wa isabatan za'idatan an zayyi shine yace wa azudu ina kuri zikiraha wato ambatanta an shara'i is-samari gabarin tituna waɗanda suke da hirar dare wa ana ma'a zalika yace ni tare da haka duk wannan kokari da nake yace alihu wato ina tsoro min an tasriya bi rayyaha rihun kar wata iska ta daukan shinta ta tafi ta shaka ma wani aw yakhuna biha sadihun ko wani boka da ake kiran shi sadihu wato ya bada labarin ta an gane ko sadihu wato wani shahararren boka ne wanda suke fada cewa tun kafin zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi shi suke fada dai cewa yana daga cikin shine yake ba da labari game da wato bullowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin da yake ba sarkin Farisa labari lokacin da katangar shi ta rushe kamar dai yadda dai yake zawa dai a cikin wasu hikaya to wanda dai wasu ba su da kai balantana kafa shine yace auyak huna biha sadihu yace ko kuma kar aje sadihu ya bada labari game da boka sadihu ya bada labari game da ita aw ya nimma alaiha barqun mulihun ko kuma walqiya mulihun wadda take mai walqawa aw ya nimma alaiha wato ta bada labari game da ita ma'ana ta walqa ta wani ya gani lafazin yanim minan namima ne sai yace fattafaqa li washki al-hazzi al-mabkhus wa nakad al-bani al-manhus yace fattafaqa lamarin sai yayi dace li washki al-hazzi wato domin wato gaggawa ta gushewar rabo al-mabkhus wanda yake tawayayye ga yacen wala tabkhasun nasa ashiyahu li washki al-hazzi wato ga gaggawar gushewar al-hazzi rabo al-mabkhus wanda yake tawayayye wa nakad al-bali wato da rashin sa'a na al-bali tauraro wanda yake mai hudowa al-manhus wanda yake na kalula wannan minan nahas ne ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine canfi yaumi nahasin mustamir idan aka ce annahi a wannan annahas wato shine kalula a Hausa ma'ana me ake nihi da kalula rashin sa shine yace wa nakdi shine yake cewa wa nakdi bali ilmanhusi wato shine da wahala ta abali itauraru almanhusi wanda yake mai kalula lafazin annakad ga ya can fadar Allah subhanahu wataala wallazi khabu sala yakruju illa nakida sai yace an amfaqatni bi wasfiha humayyal mudani shine yake cewa karshashin giya wato da nasha sai ya sanya ni nayi furci bi wasfiha wato game da sifar wannan baiwa ku yangatawa indal jarin nan mami wato agun annamimun makofci thumma sabal fahamu ba'da an sarada sahamu yace sannan sai fahimta ta dawo jikina na shiga hayyaci na ba'da an sarida sahamu bayin kibiya ta fita daga cikin baka ma'ana bayan tuntuni na riga ina siffanta masa wannan kuyanga sannan sai na dawo cikin hayyaci na yace fa ahassastu al-khabala wal wabala yace sai na sani cewa fa nayi barna walba wabala na janyo ma kaina bala'i da musiba lafazan al-khabal wato shine barna ga yacin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waduma anitu shine yace fa ahassastu al-khabala sai na sani barnar da nayi wal wabala da bala'i da musibar da na janyo ma kaina wa bai'ata ma udi a zalikal girban wato da tuzartar abinda aka ba wannan maraki a jiya an gane ko shi maraki ai baya rike duk abinda ka zuba masa to shi yasa mutumin da baya da sirrin ake ce masa algirban ka ce maraki ko ka ce tame wanda ake tankade gari baida anni yace sai dai cewa ni a lokacin da na bashi labarin wannan ku yangatawa ahattuhu nayi masa alƙawari ala akami ma lafaztuhu nayi masa alƙawari akan daure abinda na jefa masa na lafazi ma'ana abinda na faɗa masa na dauki na karɓi alƙawari daga gunshi kan cewa kar ya faɗa ma kowa wa an ya hafaza sirra ya kiyaye wannan asiri da na bashi walau ahfaztuhu koda na fusata shi faza ama sirra ya cewa annahu yakhzunul asrara wai shi yana taskance asiri kama yakhzunul la'imud dinara kamar yadda wato malalaci yake taskance kudi irin yadda malalaci yake taskance kudi maruwaci wai shi ma haka yake taskance asiri wa annahu la yahtikul astara cewa shi baya keta duk wata sutura walau urida li an yalijal nara koda an bujuro masa cewa ya shiga wuta yake fada fa ina fama ina gabara ala zalika zamani illa yawmun aw yawmani yace ba abin da ya wuce akan wannan zamani ma'ana lokacin da na bashi labarin wannan baiwa tawa faci yini ɗe ko yini biyu hatta bada ila amiri tilkal madara sai ga maka tuntuni ya bayyana agun wato shugaban wannan alƙarya an gane ko almadara kauye kenan shine yake ci alƙarya yace hatta bada ila amiri tilkal madara sai ga maka shi ya bayyana agun mai garin ita wannan alƙarya wa wali hazil maqdura wanda mai garin nata zil maqdura ma'abucin iko ne akan lamarin da yasa gaba ma'ana yana da kokari an ya kasida baba qailihi wato shine da ya kanufaci kofar dagacin sa mujaddidan arda khailihi yana mai jaddada yana mai kokarin cewa ya bujuro masa da ƴan dawakansa ma'ana kenan ya bashi jama'a wa mustamtiran arida nailihi yana mai neman wato ruwa na gilgijen kyautarsa an gane ko ma'ana lokacin da yayi fita kawai sai ya je kofar mai garin wannan alƙarya yana zuwa sai ya nemi cewa ya tafi kofar gidan dagaci, kenan dagacin shine zai zame masa tsani domin ganawa da mai garin, kuma yana mai neman cewa a bashi jama'ar da za su raka shi, shine yace mujaddidan arda kailihi, yana mai jaddada masa cewa a bashi wato ƴan dawakai, ma'ana wasu fadawa waɗanda za su raka shi, wa mustamdiran arida nailihi, kuma yana mai neman ruwa na gilgijan kyautarsa, ma'ana cewa ai masa kyauta. Aya can falan ma ra'auhu aridan mustaqbila audiyatihim qalu hadha aridu mudiruna, warta da ya nemi antasahabahu tuhfatun tulaimu hawahu, ya nemi cewa a bashi wata tsaraba, warta da ya nemi cewa tuhfatun wata tsaraba, antasahabahu ta abuce shi, tsarabar da tulaimu hawahu take dacewa da son zuciyarsa, ma'ana a dan jinka masa wani abu, li yuqaddimaha baina yaday najwahu, dan ya gabatar da ita gaba ga ganawar shi da zai yi da mai da shugaba, wa ja'ala si ya hadu yabzulu alja'ila, yana kyauta da alja'ila, ko kuma yana bada alja'ila sune kyautuka ne ruwadihi, wato ga dogaransa. Lafazin alja'il jam'i ne na ja'ala, ko kace ja'ala ko kace ju'ala, shine lada da ake sanyawa, wa ja'ala ya hadu yabzulul ja'ila, yana bayar da kyautuka ne ruwadihi, wato ga dogaransa. Wa yusannil marajiba liman yuzhiruhu bi muradihi, kuma yana saukaka ababan kwadai ga duk wanda zai iya rabautar da shi bi muradihi, wato da gurinsa, duk wanda ya san zai iya taimaka masa domin cimma gurinsa sai ya dauki wani abu ya bashi. Fa asaffa zalika aljarul khattaru ila buzulihi, shine yake cewa zalika aljarul khattar, wannan makwabci alkhattar wanda yake mayaudari, an gane ko mayaudari, ga yacin cikin suratul luqman illa kullu khattarin kafur, shine yace fa asaffa, wato sai ya kaskanta, ila buzulihi, wato izuwa kyautukansa, shi wannan kenan, shi wannan annabi kenan, lokacin da labari ya kai ga shi wannan mai gari, me za a yi kenan, ya ringa bin hanyoyi, ya ringa bin hanyoyi, kai sai da ya kai aka samu shi wannan annabi mun makwabci, aka lullube shi da kyautuka, sai da ya kaskanta, shine yace fa asaffa zalikal khattar, wannan fa asaffa zalikal jarul khattaru ila buzulihi, wannan makwabci al khattar wanda yake mayaudari, fa asaffa, wato sai ya kaskanta, ila buzulihi, izuwa kyautukansa, wa asa fid dira'il ari azla uzulihi, wa asa sai ya saba ma azla uzulihi, zargin masu zarginsa, fid dira'il ari, game da yin riga da kayan alawadai, lafazin iddira min addir ne, addir bi ma'ana alkamis, wa asa ya saba ma azla zargin azulihi, mai zarginsa, fiddira ila ari, game da yin riga da Allah wadai, fa'atal waliya sai ya je ma wannan shugaba, nashiran uznaihi, yana mai ce masa ya kakkabe kunnan sa ya ji, nashiran uznaihi, ma'ana yana kakkabe masa kunne cewa ya saurara ya ji, wa abassahu ma kuntu asrartuhu ilaihi, ya ɗaiɗaita masa labarin abinda na kasance ina ƙoye masa, wato na wannan kuyan gatawa. Abu Zaidi ya ce fa ma ra'ani, ba abinda ya razanar da ni, illansu ya busagi ya tihi ilayya, face silalowar wato dogaransa izuwa gare ni, kawai sai ga ya dogare sun shigo gidana, wansu ya luhafadatihi alayya, wato da kwararuwar hafadatihi fadawansa alayya a kaina, yasumuni itharahu bidurratil yatima, yana tilasa mun itharahu cewa in fifita shi game da wannan kuyan bidurratil yatima, da wannan gwalna wadaya daya. An gane gwalkin da ba shi da dan uwa shine addurratil yatima, gwalkin da ba asbab tamkar shi, ma'ana kinaya ce yake game da wannan baiwa. Wai shi mai garin ya nemi cewa kawai ala dole sai a sayar mishi da wannan kuyanga, shine yace ya sumu ni, yana kallafa mun, yana tilasa mun isarahu cewa in fifita shi bidurratil yatima game da wannan gwalna wadaya daya. Ala an atahakkama alaihi fil qima, akan cewa in fadi yadda nake so game da kimar ta, nawa nake so a bani. Fa gashiyani min al hammi ma gashiya fir'auna wa junudahu min al yammi, siyaruhumun game da bakin ciki da bacin rai irin abin da ya ruho ma fir'auna da rundunarsa, wato na teku, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dirmiyar da su. Walam azal yace ban gushe ba, udafi'u anha, ina ijewa ga barin wannan kuyangatawa, wala yuguni difa'u, amma ijewar bata amfani. Wa astashfi'u ilaihi, ina neman alfarma a gunsa cewa da Allah yayi hakuri a saukaka mu. Wala yujidu listishfa'u, neman alfarma yace bata wani amfani. Wa kullama ra'a min nizdiyada li'tiyas, a duk lokacin da ya ga daɗuwar kiyawa game da ni, wartiya da manasi da neman mafaka, ta jarrama sai ya nuna cewa na yi laifi, wata barrama sai ya huru da fushi, waharraka alayyal urrama, wato sai ya ciza haƙura a kaina, ma'ana ya ringa gurza haƙura cewa na yi laifi. Shine yace ta jarrama sai ya nuna cewa nayi laifi, wata barrama sai ya huru da fushi, wa harraka alayya al-urrama, wato sai ya ciza haƙura alayya a kaina cewa nayi laifi. Wa nafsi ma'a zalika la tasmahu bi mufaraqati badri, yace tare da haka yace zuciyata bata mun rangwame game da rabuwa da wata na, yake nihi da wata wannan kuyanga tashi. Wala bi ana anzi'a kalbi min sadari, yace bata mun rangwame game da zari zuciyata, wato daga cikin kirjina, ma'ana ita wannan kuyanga tawo matsayin zuciyar da take cikin kirjina ce. Ina ganin in na rabu da ita tamkar na rabu da zuciyata gaba daya. Yace hatta alal wa'idu iqal, yace kashidi da barazana da ake mun, sai gashi ya koma iqa'an, wato duka, har an fara sa mun hannu. Wattaqri'u alla wadai da ake mun, sai gaye ya koma qira'an, wato kwankwasa, an fara zungurata. Yace faqadani al-ishfaqu min al-haini ila an qutuhu sawad al-aini bi sufratil aini, faqada nil ishfaqu, jin tsoro min alhaini game da halaka, faqada ni si ya jani ila an qutuhu, izuwa na masanya masa sawadal aini, wato bakin kwayar idaniya bi sufratil aini, wato da kudi wanda yake rawayin rawaya, ma'ana na bashi zina, na bada baiwa ta kenan ya bani zinare. Walam yahzal washi bigayr li ismi wa shay'i, yace shi wannan annamimi bai rabauta da komai in ba daukan zinubi wa shay'i da aibi. Fa ahadtu Allah ta'ala muz zalika al-ahdi, tun wannan lokaci yace sai na yi ma ubangiji na alƙawali, Allah uhadira namaman min ba'du, bayan wannan karo yace bazan koma halartar annamimi ba. Yace wazujaju maksusun bi hadhihi tibail zamima, wazujaju maksusun bi hadhihi tibail zamima, yace shi kwa kaskon garau abin ke banta ne da wannan dabi'a wadda take abin zargi, annamimanci kenan, domin shi baya koyi abin da yake cikin sa. Wabihi yudrabul masalu fil namima, da shi ne ake buga misali wato game da annamimanci. Idan aka ce wani kaskon karau ne kenan annamimi ne. Yace faqad jara alaihi saylu yamini, wato zarmu na rantsuwa ta akan sa ne ya gudana. Walizalikum sababi lam tamtadda ilaihi yamini, saboda wannan sababi ne kuka ga wato hannun dama na bata meka ba zuwa gare shi. Dan haka yace fala ta'ziluni, kar ku zarge ni, ba'da ma qad sharahtuhu, bayan abinda na bayyana muku na bayani. Ala an hurimtum bi ikhtilafal qaba'if, akan an haramta muku tsinkar alqaba'if, wato ƴaƴan wannan itaciya, ma'ana wannan abinci da aka shirya na walima. Lafazin qaba'if kenan jam'i ne na wato qidfun, ko kuma an gane ko qidfun kace quduf, ko kuma kace qaba'if. Shine yace ala an hurimtum, abisa an haramta muku iktidafal qaba'if, ma'ana tsinkar ƴaƴan wannan itaciya. Me yake nihi ma'ana abincin da aka shirya? Sai yace faqad bana uzri, yace tabbas hamzari na ya bayyana fi sani'i game da abin da na aikata, ma'ana wannan tsalle da nayi na fita da gudu, to na bada hamzari na. Wa innani, yace lalle ni sa'ar taqu fatki, yace da sanna zan dinke barakata. An gane ko? Idan aka ce ar-ratqu shine wato dinki, an gane ko? A dinki abu, a hade shi. Al-fatqu shi kuma barka abu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul anbiya, awalam yarau annal wana awalam yarau annas samawati wal arda, awalam yaral ladhina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Shine anan yace sa'ar taqu, yace da sanni zan dinki fatiki wato barakata min talidi, game da tsohuwar dukiyata wadarifi da sabuwarta. Idan aka ce talid tsohuwar dukiya wadda mutun ya gada, darif sabuwar dukiya wadda mutun ya nema da karshen sa. Ala annama zawwattukum, abisa cewa abinda na guzurtar da ku, min fukahatin na wannan kakaci, ma'ana wannan kakaci wannan labari. Yace aladhu min alhalwala da kulli arifin, ai yafi halawa zaki abun dukkan masani. Wannan kakaci wannan hikaya da na muku, ai tafi wannan abinci da aka shirya. Dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.